Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and far. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads line with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring, the story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Muna kuma yi wa al'ummar Krista duk fadin duniya barka da Kirsimeti. Da fatar an ga wannan ranar Kirsimetin ta shekara ta 2022 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka da waɗansu ƙasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya sa dukkanmu mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Sakon gaisuwan Christmas yana zuwa ne daga wurin Salihu da Elizabeth Garba, North Carolina, USA. Muna mika sakon gaisuwan Christmas zuwa ga mahaifina shi Mr. Jeremiah Likita Idisi. Na kuma gaida su kanina Idisi da Ozzy Idisi. Ana da Haruna Atunkura, Jethro da Mary Idisi, Andrew da Mary Idisi, Honorable Simon Idisi, Teresa da Manasseh John da iyalansa duka. Na kuma gaida diyarmu Abigail Sunday da shi kuma jikarmu Awal Ibrahim da iyalansa duka. Na gaida abokanai arziki kuma shi Mr. Abdullahi da Tosin Epochi, Reverend and Mrs. Zachary Ibrahim, Elder and Mrs. Ibrahim Bakut. Na gaida sauran ƴan uwa kuma su Elder Ishaku Bukwada, Elder Luka da Hamatu Wazo, Dr. Steven da Dr. Comfort Anyan, Dr. Sam da Christy Nuhu da sauran Bibi duka na gaisuwa. Na kuma gaida su Kawuna shi Uncle Samuel Idisi, shi Uncle Solomon Awasat, Uncle Vincent Osawe da iyalansa duka. Na gaida shi Reverend Rabo Bode, Mr. Fesley da Kanendazi, Mr. Donald da Deborah Weze. Na kuma gaida shi Ben da Oscar Osawe. Na gaida Solomon da Julie Edopa. Na kuma gaida sauran abokanemu da Mrs. Deborah da Nasa, Mrs. Grace Oguntolu, Mrs. Victoria Zagi da sauran ƴan uwa duka da ke Ekwa Plateau Church da Ekwa Headquarters. Merry Christmas. Salihu da Sadi Elizabeth Garba.
Sunana Sa'adu Sumaila Baru daga nan Maryland. Ina mika sakon gaisuwan Christmas zuwa ga mahaifiyata Mama Aisha Alka da dukkan iyalin yanni da kuma ƙanina. Ina gaida retired Reverend Baba Maman Barkeji da iyalinsa. Ina kuma gaida retired Reverend Baba Abubakar Liman da iyalinsa da retired Reverend Ahmadu Maman da iyalinsa da kuma Reverend Yakubu Daudu da iyalinsa. Ina gaida Commissioner of Police Kano Siti Dauda Maman Garu da iyalinsa. Ina gaida Mr. Maman Galaduna da iyalinsa. ina gaida Reverend Sumaila Musa Job, ina kuma gaida retired pastor Mr. Sumaila Mutankai da iyalinsa, da kuma Mr. Audu Namangwashi da iyalinsa. Ina gaishe da SP Shaye Umar da iyalinsa, ina kuma gaida dukkan Ecclesia Sefefwa Ahmadu Bello Sokoto da Ecclesia Sabon Birni, na gaida da entire staff of Ecclesia School Bello Sokoto, ina gaida ƴan uwa da ke UK kuma, ina gaida Professor Marikiro da iyalinsa, da kuma Mr. Ayuba Mama da Mr. Hamisu Alka da iyalinsa, da dukkan sauran uwana da abokan arziki. Da fatan an yi Christmas lafiya, barka da Christmas. Ubangiji ya nuna mana shekara.
Barka da Christmas. Sunana Emmanuel Sule daga Birmingham, United Kingdom. Ina kawo gaisuwar Christmas daga Augustine Basagi, Danjuma Gaya, Rebecca Lerama, Jan David Pam, Beatrice Ajang, Manasseh Dogara, Bulus Magaji, Chris Obaga, Ndaya Kubu, Esther Igege, Janet Obaya, Tony Cole. Happy Christmas, Latvia.
Ni ce Lami Iliya za ta malumfashi daga Maryland. Ina gaida iyalin Idrisu Abosi. Ina gaida iyalin gata a malumfashi. Ina gaida Ecclesia ta Katsina gaba daya, isasso likita Mantau da iyalin shi. Ina gaida Musa Dauda da iyalin shi. Ina gaida Musa Adamu Koli da iyalin shi. Ina gaida bawa Umaru da iyalin shi. Ina gaida Reverend Audu Bakwai da iyalin shi. Ina gaida Naali Dumbulon da iyalin shi. Ina gaida Adamu bawa da iyalin shi. Ina gaida dukkan idon sani da na gida Katsina da na malumfashi da na Jos, duka ina gaishe su. Ina ce fatan a yi Christmas lafiya. Amin.
Ka gaisuwa ta bukin Kirsimeti wa ƴan uwa da abokan arziki. Ya Komodo Habiba Ruth Garba retired, Iman Usman Shehu da iyali, Amina Adama da iyali, Rakiya da Wande Shonekon da iyali, Hannatu da Rex Ihezuwe da iyali, Fatima Shehu, Baba Salchan Maina da iyali, Stephen Maina, Joshua Maina, ƴan ƙungiyar Masihiyawa ta Mani, iyalan Umaru Gana na Bidda, zuriyan Baƙo, Bulus Zakka, Esta Ɗanmil, Hadiba Hamza da iyali, Elijah da Fidelia Maina, Joseph da Jessica Maina, James da Ellen Umaina, Christy Christopher da Zara, Helen da Nordine, Sam da Kanin Maina, Peer Development Association, iyalan St. Luke's Cathedral Jos, Philip Gompan da Iyali, Ephraim Dewa da Iyali, Dela da Maigidanta Uzo, Fatima Alfa da Iyali, Roland Michael da Iyali, Bumi Wisdom da Iyali, Lydia Yisa da Iyali, Vicky Obozuwa da Iyali. Da fatar Ubangiji ya ba mu salama a wannan lokaci.
A madadi mai gidana Reverend Philip Nace da yayinmu, ina mika gaisuwan Christmas ga iyayena Baba Mama da Mama Talatu Juwa da yayuna Tani Laraba da kannena Friday Sibi dan Lami Lali da dukkan iyalinsu da zuriyan Juwa Gani. Ina gaida kawuna da su inana duka da kuma surukaina duka a ci Patricia Comfort Charity da iyalinsu da dukkan gidan Nace da gidan Dan. Ina gaida duka abokanina su Tantan da Ma'aikatan House Ministry. Ina gaida duka waɗanda su yi mini addu'a domin rashin lafiya da ta same ni. Ina gaida dukkan masu bin Yesu. Ubangiji ya sa a yi bikin tunawa da haihuwar Yesu Almasihu cikin salamansa. Amin.
Nana Sakin daga Minnesota, ina gaida His Royal Majesty da Jacob Ganguba Bongon Josh da Her Royal Majesty Aunt Rekia da iyalinta fatan zasu yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Aunt Chris Andrew da iyalinta fatan zasu yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Pastor E.J. and Pastor Mrs. Christiana Beth da iyalinta fatan za ku yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Mr. and Mrs. Sunday Wang da iyalinsu
Fatima Lucky Christmas last year. Na kuma gaida Pastor Esti and Pastor Kathleen Beth da iyalinta Fatima Lucky Christmas last year. Na kuma gaida Uncle Tony Shirama da iyalinta Fatima Lucky Christmas last year. Na kuma gaida Dr. and Mrs. Gil Jerry Gardner da iyalinta Fatima Lucky Christmas last year. Na kuma gaida Dr. and Dr. Mrs. Poco, the Simon Pearson, the ambassador just the ELC, Father Rusty Christmas last year. Now, Kumagre, the doctor, and Mrs. Harry and Dabin, the ELC, Father Rusty Christmas last year. Now, Kumagre, the Mr. and Mrs. Sandy Biggs, the ELC, Father Rusty Christmas last year. Now, Kumagre, the Mrs. Lincoln McCann, the ELC. Fatun Nivashi Christmas last year. Na kumagaido Mrs. Terry Kimalu the Iyalinta. Fatun Nivashi Christmas last year. Na kumagaido Mrs. Peace Dengana the Iyalinta. Fatun Nivashi Christmas last year. Na kumagaido Auntie Vic the Iyalinta. Fatun Nivashi Christmas last year. Na kumagaido Yanwanina Balmun Shinred Carolyn Batani, Fatun Rashi Christmas Lafia, Nahudi.
Sunana Wala Dennis Kumana Kagaiswa Daganang Kasang Arizona America. Na son ida dagaiswan Christmas ma iayena Mr. Amishujani Dakar, Kanina Karshak Ured Nanmak Sarnandi. Kuma ina son ba da gaisuwa ma kawuna daga tsegefen mamana da kwam da kuma kawuna tsegefen babana da kardaton ina kuma ba da gaisuwa ma abokanan makaranta na daga St. Joseph's College Home da kuma Amadu Bello University Zaria da kuma The School of Global Management Arizona State University a ci Christmas lafiya a gaida da iyali a gama Christmas lafiya Ni daga Chitne a jihar Plateau a Nigeria. Na gaje ku duka a kasar Nigeria ku ci Christmas lafiya a ji dadi a shagali da yan uwa ni duka. Allah ya tsamake mu.
Ga gaisuwa na zuwa ga mama na Pauline Migap da kanne na duka da ƴaƴana da jikokina da kuma abokan arziki da fatan za a yi Christmas lafiya mu zauna lafiya Allah ya taimake mu Allah kuma ya kiyaye duk hasarorin da za su zo gare mu amin
barka dai sunana Rinab Umaru Garbada daga Mississippi Ina zai da mamana Dinatu Umaru da kannena Hajara Salamatu da Hannatu Duk ina barka da Christmas ina zai da su antina Azaria Hansatu Umaru da su kawuna Haruna Umaru Ali Umaru Kambo Umaru Yahaya Umaru Zakari Umaru Yahaya Umaru Duk ina barka da Christmas. Ina gaida kuma kawuna a Otupo. Habu Dauda Umaru ina barka da Christmas. Allah ya sa mu yi Christmas a cikin lafiya.
Masu sauraro barka da warhaka. Sunana Pastor Ali Mati. Yan uwana Krista a dukkan faɗin duniya barka da Christmas. Na isar da sakon goren Kirsimeti da iyaye ƴan uwa maza da mata da ke karamar hukumar kankara malumfashi Bakori Kafuru da kuma dukkan jihar Katsina gaisuwa ta musamman ga shugabanni Ekwa da shugabannin dukkan rikun Krista a Najeriya gaisuwa ta musamman ga shugabannin Ekwa Bukuru DCC Jos DCC Katsina DCC Tsiga DCC da dukkan membobin Ekwa Ubangiji ya tabbatar mana da salamar Kirsimeti a ƙasar mu Najeriya da kuma ta'azantar da waɗanda suka rasa ƴan uwa da abokan arziki a cikin wannan shekara. Ubangiji ya sa mu gama bikin Kirsimeti lafiya da kuma nuna mana sabuwar shekara lafiya. Amin summa amin.
Kafin mu yi sallama, bari in bi sahun sauran ƴan uwa da abokan arziki wajen yi wa dukkan masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara mai zuwa da ke kamawa ranar 1 ga wata, idan Allah ya kaddara muna cikin masu rai. Ina kuma mika gaisuwa ta musamman ga ƴan uwa na Nehemia da Maika Gata da iyalansu Salamatu Ijumbi da iyalanta, Samuel Garbadas da iyalansa, Malam Sule Auta da iyalansa, Levi Barka Hassan da iyalansa, Basti da Alisa Daniel da ƴan uwansu duka, Iya da iyalinta duka a Jimeta Yola, sai Husaina Akila Banshika da danginta, da kuma dangi duka a Jos, da zuriyar Gata baki daya Malam Fashi da kuma zuriyar Idris Adas. Gaisuwa ta musamman ga ambassador Dr. Sam Jimba da iyalansa, Mr. and Mrs. Obadiah Tomdet da iyalansu, Victoria Magid, Gladys da Ilya Mama, Professor Grace Estron, Dr. and Mrs. Stephen Panya Baba, shugaban ɗarikar Ekwa, Reverend Yudusa Sabo Madu, Samuel Atu, zuriyar uwar ƴaƴa a gidan ɗanɗin na Malam Fashi, Ann Samsi, Yusuf Abraham, James Mano, Bazata International, Ladi Big John, Ishaya da Laraba Kure, Reverend da Professor Fumi Paramalam, da Reverend Dr. da Dr. Mrs. Bakari Ibrahim, Reverend Dr. Barje Mai Gadi da iyalansa, Reverend Dr. Samuel Kunhio da iyalansa, da kuma dukkan ƴan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da ɗaya-ɗaya ba. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari salaman Isa Almasihu da zumantar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.